arewacin Najeriya da wuya a samu jiha daya da yan bindiga ba su shiga suka gallazawa jama'a ba duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi na dakile ayyukan na yan bindigar. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar ta sha fama da matsalar ta ayyukan yan ta'adda a gabasci da kuma arewacin jihar, kuma yanzu kudancin jihar ne ke sake fuskantar matsalolin bayan da aka samu saukin su a baya. A daren Lahadin wannan mako, masu garkuwa da mutane sun kai hari gidan wani dan kasuwa dan kabilar Ibo mai suna Tony Omedezuwa da ke zaune garin Tambol mahaifar gwamnan Sokoto, suka yi awon gaba da shi. Daraktan sadarwa na mabiya ɗariƙar Katolika a Sokoto, Reverend Father Christopher Omotosho, shi ne ya tabbatar da sace mutumin wanda yake wakili ne na majami'ar sa. Na kuma kira sa ta waya domin jin ƙarin bayani akan lamarin.
They broke in through the roof and came in.
Sun kai hari gidansa ne, suka fasa ɗakin da yake ciki, suka shiga suka ɗauki mutumin. Sun yi ta harbe-harbe a sassa daban-daban, kama ga tagogi, makewayi da dai sauransu. Sun tafi da mutumin, amma dai ba su taɓa iyalansa ba. Matarsa da yara suna nan lafiya ƙalau. Jami'an 'yan sanda sun je gidan bayan gari ya waye, sun maga kwalfuna alburusai na halbe-halben da ɓarayin suka yi. Yanzu dai muna dakon mu ji kira daga ɓarayin da suka sace mutumin. Yankin Kiɗima da ke makwabtaka da garin Tambol da kuma jihohin Zamfara da Kebbi ya sake fuskantar matsalar ta rashin tsaro, domin a cikin mako ɗaya mahara sun afkawa garuruwa da dama a yankin, kamar yadda shugaban jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Sokoto na ƙaramar hukumar ya tabbatar.
Sunana Sa'idu Garba Kebbi, barayi da su da yankin wajen ɗaki takwas. Suka biyo nan suka je wata mazaɓa da muke kira Sangiwa. To a takaice dai an samu asarar rayuka guda biyu, wanda yake bayan sun ƙare nan suka wuto suka zo Rahin Gora, wani ƙauye nan Kamin a Kaikuci. A nan ma sun taho sun ansha na mutane sun kora su duka gaba ɗaya, da akwai na Hillani akwai na Hausa. To bayan kwana biyu suka sake dawowa inda suka fito. Suka zo hannun zubu ka cimma wani rugga Hillani, suka anshi shanayen wasu mutane, wasu Hillani da kuma wasu Hausa waɗanda suka je ciwo.
A daren Lahadin wannan mako ma ɓarayin sun dawo a garin na Zugu, duk da yake ba su taɓa kowa ba, amma sun wuce da wani basarake.
Wani ƙaramin hakimi na cikin garin wanda aka ce ma Ajiya, yanzu haka yana can hannunsu. Sannan sun ɗebi abinci, sun ɗebi Petro ga jarkoki da suka samu shagunan wasu masu sayar da mai na black market.
Na kira kaka kiran dunan 'yan sandan Najeriya a jihar Sokoto, DSU Sanusi Abubakar, akan waɗannan hare-hare na Tambol da Kebbi, amma bai ɗauki dukan kiran da na yi masa ba. Masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari akan yadda ya kamata a tunkari matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaye Najeriya. Sai dai su kuwa mahukunta suna cewa suna ɗaukar matakai waɗanda kawo yanzu sun kasa shawo kan waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.